أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafinmu na manzuma fi alamati sihhatil qalb na babban malami al-allama Suleiman bin Sahman rahmatullahi alayhi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na goma a cikin wannan littafin mai albarka a yau yammacin litinin 12 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 25 ga wata na 12 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 63 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 64 daidai yaqul Suleiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala wa tu'minu bil qada khairan wa sharran wa bil maqduri fi kullil fi'ali wa anna an-nara haqqun qad uiddat لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المعالي وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآلي وأعمالا تقارنه فإما بخير قارنت أو سوء هالي يقول سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وتؤمن بالقضاء خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المعالي وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال nakiran munkaran haqqan bihaza
nakiran munkaran haqqan bihaza
atana naqlu an sahabin wa ali
atana naqlu an sahabin wa ali
wa a'malan tuqarinuhu fa imma
wa a'malan tuqarinuhu fa imma
bi khairin qaranat aw su'i hali
bi khairin qaranat aw su'i hali
zadakum Allah min fadlihi wa tawfiqihi malan yana cikin bayani har yanzu a saman tauhidi wanda shi wannan tauhidin ilmul azimul qadar tauhidi ilimi ne mai girma wanda ya kamata a ce dukkan al'ummar musulmi kowa ya maida hankalin shi wajen ilimin tauhidi domin duk bautar da zakai inda babu tauhidi aikin banza ne babban abin da yake kai mutum aljanna tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da kadda ka hada shi da abokin tarayya da irin abubuwa kai imani da su rukunnan imani ne rukunnan musulunci ne irin abubuwa na algaibiyat wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a cikin alqur'ani da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari da su a cikin alqur'ani mai girma malam ya fara mana bayani akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala sannan malam yaje ya mana bayani akan mizani a ranar tashin alkiyama sannan kuma hallo malam ya mana zance akan ruwan alkausa bayan haka a darasin da ya huce malam sai ya mana zance akan mi'raji da aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa makka sannan malam sai ya mana zance hallo akan sirati ko a ce gad da take tsakankanin aljanna da wuta wanda he mutum kowa sai ya bita kuma hallo wannan abinda za a bi a sama yahi gashi silbi yahi takobi kahi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yace mummuni zai huce wani kaman kiftawa ido Allah sanya mu daga cikin su wani kuma hallo kaman kura iska ta huce kawai shu kaga ya huce Allah sa mu huce lafiya sannan kuma hallo wanda bai imani da Allah subhanahu wataala ba sai ya fada wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu daga azabai jahannama shine malan he yake cewa kaza ka jisru yun sabulil baraya alamatan as-sa'iri bila muhali banajin salimin min kulli sharrin wa hawin halikin linnari sali sai darasi ne malan yake mana zance yanzu akan imani da kadara ta alkhairi ko ta sharri a baitina 64 malan yake cewa wa tu'minu bil qada khairan wa sharran wa bil maqduri fi kulli al fi'ali wa tu'minu bil qada khairan wa sharran ya kamata a matsayinka na mummuni kai imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara shi duk abinda yake zawa na alheri ne ko kuma na sharri ne wannan yana daga cikin marukunnan imani wa bil maqduri da dukkan abinda aka kaddarta fi kullil fi'ali a dukkan lamurruka kenan anan malam yana mana zance akan babban muhimmiyar nukta al-iman bil qada'i wal qadar kai imani akan cewa dukkan lamurruka to da yarda Allah subhanahu wa ta'ala suke gudana kuma hallo Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara haka wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratul ahzab kuma umurnin Allah ya kasance kaddara ce tabbatatta ayoyi da dama sun zo akan al-qadar a cikin suratul qamar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle dukkan komai mun halice shi ne da tsari da kadara haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada ko a cikin suratul mursalat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam nahalukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana alam nahalukum min ma'in mahin wai shin ba mu halice ku ba daga ruwa wala kantacce mani kenan faj'alnahu fi qararin makin amma wannan ruwan kuma hallo sai muka sanya shi a wani waje mai aminci a wani waje tsarkakakke ila qadarin ma'lum zuwa ga wata mudda ko zuwa ga wani lokaci sananne fa qadarna fa ni'mal qadirun insha Allah yace sai muka tsara muka kaddara fa ni'mal qadirun Allah subhanahu wa ta'ala ce kai ma dalla da mu masu iyawa ne fa ni'mal qadirun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ka ayoyi da dama akan ya kamata a ce mutun ya imani da kaddara ta alheri ce ko ta sharri duk magana da zaka yi an riga an rubuta da duk abin da zaka samu na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta da dukkan alherin da zai zo ma ko sharabta na sharri duka Allah subhanahu wa ta'ala zai ya rubuta kuma hallo sai ya afku kuma hallo babu wani wanda ya isa ya hana wannan abun ya afku shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka sani da a ce al'umma za su taru akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba ko guda sai dai da abin da Allah ya riga ya rubuta maka kuma da a ce al'umma za su hadu su amfanar da kai su kama wani taimako ko agaji ba za su iya taimakonka da komai ba sai dai da abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alqalami ya riga ya rubuta takarda ta riga ta bushe kenan mutun yayi imani bil qada'i khairan wa sharran shine ma lai ce to minu bil qada khairan wa sharran wa bil maqdur fi kulli fi'ali nan ma lai da yace fi kulli fi'ali fi kulli ma yaf'aluhu al insan dukkan kai imani akan dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma a cikin dukkan abinda kake aikatawa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halice ku sannan hallo shine ya halice ayyukan da kuke yi gabaki daya kenan min da'a wa ma'asiya daga da'a ne ko kuma ma'asiya ne kufrun wa iman kafircin ne ko kuma imani kaga kamar yanda muka yi a darasi wanda suka gabata shari'a ba wayan mutum bane ba Allah ne ya kaddara sai ka zama musulmi dan haka to ka gode ma Allah ala ni'matil islam alhamdulillah ala ni'matil islam kenan hidayah wa dalala wa ghayra zalika kenan kullu zalika bi qadar dukkan wannan da kadara ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta shine a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito yace tu'minu bi qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kadara ta alheri ko kuma ta sharri sai mallan yake cewa wa annan nar haqqun qad wa'idat li a'da'ir rasuli zawid dalali kuma lalle wuta ho gaskiya ce uiddat an yi tanadinta gawa li a'da'ir rasul ga makiya manzo sallallahu alaihi wasallam zawid dalali ma'abuta bata idan mu yi imani akan cewa Allah subhanahu wataala ya halicci wuta kuma hallo mahlukatun wa mawjudatun an halice ta kuma hallo tana nan aje Allah subhanahu wataala ya ma kafirai tanadinta Allah ya kare mu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki yake fara wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka yi tanadinta ga kafirai kenan sune malahi ce li a'da'ir rasul makiya manzo zawid dalali ma'abuta bata sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam he malike cewa bi hikmati rabbina adalan wa ilman bi ahwalil khalaiqi fil maali bi hikmati rabbina adalan wa ilma kuma ne shiga wutar da su tare da hikima ne ubangiji mu yayi wannan haka adalan yana mai adalci wa ilman kuma Allah ya hi mu sani bi ahwalil khalaiqi ga dukkan halaye na halittu kenan duhuluhum linna bi hikmati rabbina shiga wannan kafirran wuta kenan da hikima ne Allah subhanahu wa ta'ala yi kuma wa adalan kuma adalci ne li'annahu la yazlimu ahadan saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai ya zalimta kowa shine wa ilman minhu subhanahu wa ta'ala bi ahwalil khalaiqi Allah subhanahu wa ta'ala yanahi musani yana da ilimi da halayen dukkan haltalikai he Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga masu sabo wuta ga wanda suka ƙaryata annabawan Allah suka ƙaryata manzannin Allah suka ƙaryata alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah sai malai yake cewa wa annal jannata alfirdausa haqqan uiddat lil hudati ulil mali wa annal jannata alfirdaus kuma lalle aljanna alfirdaus aljanna haqq gaskiya ce uiddat lil hudati an yi tanadin ta ga shiryayyu Allah sanya mu daga cikin su ulul maali ma'abuta daukaka a'adda Allah subhanahu wa ta'ala li ulil hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanadin aljanna ga ma'abuta bin gaskiya ga ma'abuta istiqama ga wanda suka yi imani ga Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi littahin Allah suka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai yake cewa bi fadlin minhu ihsanan wujudan wa takriman lahum ba'da al-wisali da falala ne daga gare shi wannan aljannar da zai sanya su Allah sanya mu daga ciki ko wani hadisi wanda sahabbai suke ba da labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne kawai sai yake cewa babu wani wanda zai sanya shi aikin shi aljanna babu wani wanda aikin shi zai sanya shi aljanna sahabbai abin ya ba su mamaki kwarai suka ce wala anta ya rasulullah koda kai ya ma'aikin Allah kai ma aikin naka ba zai sanya ka aljanna ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda ni in ni ma aiki na ba zai sanya ni aljanna ba yace sai dai in Allah ya lullube ni da rahmar shi to wannan annabi ne yake fadan haka sallallahu alaihi wasallam ina ga ni ina ga kai ina ga ki wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake wani dan shi yasa ake so mutum kullun ya ringa roƙon Allah rahmar shi ya ringa roƙon Allah falalar shi yana daga cikin irin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta Allahumma inni as'aluka min fadlika ya ubangiji Allah ina roƙonka daga falalarka wa rahmatika da rahamarka fa innahu la yamlikuha illa anta dan saboda babu wani wanda ya mallake ta sai kai Allah subhanahu wataala ya sanya mu aljanna da falalar shi da rahamar shi amma da shi ne ce bi fadlin da falala da gare shi ihsana ne yana mai kyautatawa wajudan kuma hallo yana mai kyauta wa takriman yana mai karrama su lahum gare su ba'dal wisali bayan sun shiga kenan ba'dal wisalihim bil muhafaza ala ta'at ko kuma a ce a'a bayan sun yi bauta ma Allah subhanahu wataala daidai gwalgwado fa'atu bihi mastata'tum sun bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwalgwado shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mu ringa siffantuwa da irin wayannan ayyukan kuma hallo idan aka ce aiki irin na yan aljanna ne kan mu yi wasa mu yi gaugawa mu ringa yin irin wannan ayyukan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Allah sanya mu aljanna malan ya mana bayani yanzu akan akwai aljanna akwai wuta daman kuma hallo kaman malan ya sake memita da yayi zancen haka a baya yanzu sai malan zai yi zance akan rayuwa ta barzahu rayuwa bayan mutuwa kenan malan sai kwara a baiti na 69 yake cewa wa kullum fil maqabir sawfa yalqa bila shakkin hunalika lis-su'ali nakiran munkaran haqqan bihaza atana naqlu an sahabin wa ali wa a'malan tuqarinuhu fa imma bihairin qaranat aw su'i hali malan sai fara mana bayani a wannan baitin guda uku darasi na musamman wanda yake hurgitarwa kuma hallo yake bada labarin abin da zai faru a cikin kabari Allah ya mana kikyawan karshe. A wannan baitin guda uku malam yana bayani ne akan halayen mutane a cikin kabari, wanda kuma kabarin nan dole sai an shige shi. Summa amatahu fa akbara, ina mun imani akan cewa al-insanu fil maqabir hina yakburu sawfa yalqa bila shakkin hunalika lis-su'ali. Dan adam idan ya mutu aka sanya shi cikin kabari, shine sai malaka cewa kullum fil maqabir sawfa yalqa, kowa a cikin kabarai dole sai ya hadu, bila shakkin babu wani shakka, hunalika a can cikin kabarin, lis-su'ali sai an mai tambaya. Malam he yace mana nakiran munkar, he ya fara kawo sunan mala'ikun da za su ringa yin tambayoyi. Kenan la shakka wala raiba annal insan sayalqa indama yadkhul aw yudkhil, watan da ba shi bane yake shiga. Mutum babu shakka, babu kokonto, dan adam idan aka sanya shi a cikin kabari sai ya hadu da munkar da nakir, mala'iku guda biyu wanda suke zoma mutum a cikin kabari, sunan su munkar da nakir. Malam ba ya hadi bane aka, yana da hujja. Akwai hadisi ne na Abu Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza qubiral mayyit, kaga an kawo mabni lil majhul, iza qubiral mayyit, idan aka sanya mutum cikin kabarin shi, kaga ba shi bane yake shiga, sanya shi ne aiki. Aw qala ahdukum, ko kuma annabi yace idan aka sanya ɗayanku, atahul malakani, atahu malakani, sai mala'ika guda biyu su zo mishi, aswadani azraqani, kuma hannun mala'ikun nan hannu baƙaƙe ne. Yuqalu li ahadihima almunkar, annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce ma ɗayan munkar, wal akharu annakir, sai annabi yace ake ce ma ɗayan an annakir. Kenan kaga malam yana da hujja. Kenan mala'iku wanda suke tambaya a cikin kabari, Allah ya bamu dama ikon amsa wannan tambaye, kenan sune ake ce ma munkar da nakir, mala'ika guda biyu ne. Irin akwai ake al'ada marasa kyawu a nan irin kasashen mu na Hausa, sai kaga he bayan an binne mutum sai kaga an kewaye da helo. Malam ya doka ya Abdullah, wa iza sa'alaka almalakani ar rabbika, wani ba ruwan shi ma da rabbika bai san harfin jira zuba ar rabbuka, zaka jira cewa duka abubuwa wanda ma anzalallahu bihi min sultan. Wai idan mala'iku bi suka zo maka, in suka tambaye ka suka ce ma man rabbuka, wani ne ubangijin ka, faqula lahuma, to ka ce musu hadda waki ake yi, Allahu rabbi, kamar yana cikin fasali. Kaga ai da an ana san shi da an koya mai tunda guda, in kana so ka bada amsa he ka je tunda guda ka koya. Ina wannan mala'ikan guda biyu he su zo ma mutum, ya atiyani lil abd, his zuma bawa, iza udrija fi kabarihi, idan aka sanya shi a cikin kabarin shi su zamnar da shi su tambaye shi, man rabbuka, wane ne ubangijinka, ma dinuka, menene addininka, man nabiyuka, wane ne annabinka. Aka sanya musu munkar da nakir, malamai suke cewa wai an sanya musu munkar da nakir, in ka aje hankalinka sai kaga kamar duka modela min famin da munkar nakir duka. Kenan malamai he suka ce li'annahuma ya'tiyani ala suratin munakkaratin aw munkiratin, surat gatana an ce mala'iku kuma a ce baƙaƙe, kai ka san ai mala'ika akwai girma kuma ga sunan baƙaƙe gaira ma'rufa. Kenan sura ce wadda munkar ne nakir, baka san su ba, baka taba gani ba sai yanzu, sai lokacin da ka mutum. Wa gaira ma'huda, kenan he su zo mai da wannan sura, dan shi yasa ake ce musu almunkar da annakir. Sai malai yake ce musu haqqan, wannan ho gaskiya ne sai an yi, bi haza atana naqlu an sahbin wa ali, da haka ne naqal ya zo mana, mun samu qala llahu qala rasul, in an ce naqal an ce qala llahu qala قال الرسول daga sahabbai yace kuma daga alayensa sallallahu alaihi wasallam. Mana anan malam wannan abiyatin yana nuna mana zuwa ga hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihaini imam buhari ya kawo imam muslim ya kawo hadisi na anas dan malik ra Allah ta tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam al abdu iza wudi'a fi qabrihi bawa idan aka sanya shi a cikin kabarin shi wa tuwliya wa zahaba ashabahu sai wanda suka sanya shi a cikin kabarin he suka juya wa tuwliya wa zahaba ashabahu he suka tahiyyar su wanda suka kai shi hatta innahu la yasma'u qara'an alihi annabi sallallahu alaihi wasallam har yana jin tahiyyar takalman su yasma' qara'an alihi atahu almalakani to a wannan lokacin sai mala'ika bi su zo me fa aqadahu he su zamanar da shi fa yaqulani sai su ce me ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kake cewa game da wannan mutumin game da wannan namijin ananihi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu she mummuni he ce ashhadu annahu abdullah na sheda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne wa rasuluhu kuma hallo ma'aikin allah ne fa yuqalu sai mala'ikan nan su ce unzur ila maq'adika minan nar abdalaka allah bihi maq'ada minal janna sai an gwada mai biyun duka a ce da kallu wajenka a wuta amma da ka bada wannan amsa ta kabari Allah subhanahu wa ta'ala ya sauya ma waje ya baka waje a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayarahuma jami'an he kaga ga tsohon wajen naka na can kuma hallo ga yanzu idan ka bada amsa kabari wajenka a aljanna Allah kai mu aljanna amma alkafiru amma kafiri a cikin wannan ruwaya awil munafiq ko kuma munafiki fa yaqulu sai yace in an ce mi ka sani game da mai annabi muhammadu fa yaqulu he yace la adri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu anhu kawai na kasance ina hodan abinda mutane ne suke hodi a saman shi fa yuqalu sai a ce mi mala'ikan he su ce mi la daraita wa la talaita yanzu baka sani ba kuma hallo baka karanta ba kaga amfanin zuwa makaranta ke baka sani ba kuma hallo baka je makaranta ba baka koya ba summa yudrabu bi mitraqatin min hadid sannan sai a bige shi shi kafirin ko munafiki da wani kulki daga karhe na karhe darbatan baina uznaihi bugo wanda yake tsakankanin kunnen shi guda biyu saman gwakwalluwar shi a saman kanshi Allah ya kare mu fa yasihu sayhatan sai yayi wani irin ihu يسمعها من يليه إلا الثقلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أكا بيجيش وانن كافر كو منافكي أتكين قبري سيوان إيهو كو ينا الجن وانن إيهو ديكي النبي صلى الله عليه وسلم بند أبو غدابي بند الثقلين متن دا الجن متن يكن دا الجن بيا جن وانن إيهو أما سوان الدبو بي وانو كو ينا جن وانن قارن ديكي Allah ya kare mu wannan hadisi ne wanda Imam Buhari da Imam Muslim sun kawo shi he mala yake cewa wa amalan tuqarinuhu fa imma bi hayrin qaranat aw su'i hali ayyukan shi kuma hallo sune zasu me makwabtaka a cikin wannan kabarin nashi duk san mutun da kake ma mutun baka yarda abin ne kutare baka yarda abin ne kutare duk san mutun da yake mutun yayi ta kuka yana ta kuka an yi na shehu juha yana in kina so ye sarki ce kawai ta taya makwantai ita tana son babanta ana bari bari shehu juha da ya ja ba he tura ta cikin kabarin yace yawa tunda tana son ku binne su tare yau daga nan da ta huta bata sake dawowa ba to kaga duk san mutun kenan wanda yake son ka na gaskiya kenan aikin ka ne Allah ya ba mu aikin kirki. Kenan shine Malam rahimahullahu ta'ala yake mana bayani akan cewa lalle aikin mutum shine zai ma mutum makwabtaka. Hadisi na Barra'u dan Ghazib yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abdul mu'min lalle bawa mummuni fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal al-akhirah lokacin da zai hutar rai ya huskanci lahira mutum mummuni kahin ya mutum ma lokacin da alamun ajalin ya zo karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari nazala ilaihi mala'ikatun minas sama kahin mala'ikan mutuwa yazo sai mala'iku daga sama sun sabko ba mala'ika dai ba mala'iku daga sama sun sabko inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bidul wuju masu fuska farare kin gani ka anna wujuhuhum ash-shams dan tsananin hasken su kamar rana a fuskata su ma'ahum kafunun min akfanil janna mala'ikun da in suka zo sun zo da zawatin su daga cikin zawati na ayin aljanna wa hanutun min hanutil janna an ce hanut wani kamar wani dan kwando-kwando ne wanda akwai miski a ciki ambur a ciki kafur a ciki kasan ayin mamaci in za a mai wanka ana sa turare ana sa miski ana sa wani to kuma hallo shi turarurrukan nau'i na turarurrukan irin su almisk irin su ambur irin su kafo dukkan sai su dauko daga aljanna ga zawati ga turarurrukan sun zo su ma za su je zana'iza ba ɗan duniya kadai za su yi wanka ba mutanen duniya kadai za su yi wanka ba a'a har mala'iku ana zancen mummuni ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta yajlisu minhu maddal basar su zamna a wajen wanda zai mutun kiri da kiri yana ganin su ku ne bakwa ganin su shi ya san abin da yake gani ya san abin da yake gani shi amma ku buku gani maddal basar inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa yashi'u malakul maut to a lokacin nan sai mala'ikan mutuwa yazo bayan su sun zo mala'ikan mutuwa yazo hatta yajlisa inda ra'asihi sai ya zamna a gindin kan nashi mala'ikan mutuwa fa yaqulu sai mala'ikan mutuwan ya mai wani albishiri kwantar da hankalinka ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ya ke rai tsarkakakka ukhruji ila magfiratin min Allah huta zuwa ga gafarar ubangijinki wa ridwanin min da yarda ubangiji shine Allah subhanahu wata'ala ki ba mu labari a cikin suratul fajr يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال فتخرج سوى النار تهدو فتسيل كما تسيل القطرة ستأجو تيجدو كما يندى تطفاتك زبا das ugu a hankali kenan ana ni wai babu wani huzge wanna shitati nashta cikin nishati Allah ya mana kyakkyawan karshe hatta ya huzuha har su dauki wannan ran fa yaj'aluna hafi zalikal kufur a farkon ruwaya mun ce mala'iku ne da suka zo daga aljanna da zawati na aljanna to wannan ran daga mala'ikan mutuwa ya hudda sai su sanya ta a cikin zawati na aljanna wa fi zalika alhanut su sanya wannan turaren da ambur da kafur wa yakhruj minhu ka atyib nafhat misk sai wani irin kamshi wanda ba taba ji ba ya ringa fitowa babu ma irin shi a saman doren kasa qala fa yasaduna biha yanzu mala'ikun nan za su yi sama da ita ran na wannan mummuni fala yamurruna ala mala'in min mala'ika ba za su kuce ba wata jama'a daga cikin jama'an mala'iku dan saboda mala'ikun Allah hawa suna da yawa ba a sama ba kadai ba hawa ko ina akwai su za a nan ma akwai mala'iku Allah ruwaya ce mun karanta a cikin wannan masallacin Allah subhanahu wataala yana da mala'iku masu fifike wanda suke yin dawafi a duniya su ringa tambaya ina ne ake karatu wanda har muka kawo muka karuwa wanda ake cewa ai har mala'ika yace Allah yace na gafarta ma wa'annan mutanen wani mala'ika daga cikin mala'ikun sai ya ce ya ubangiji akwai wani fa shi ba karatun yazo wani abu ne ya kawo shi sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ulaika qaumun la yashka jalisuhum wayannan mutane ne wanda in ya zamna da mutum in ya zamna da su bai ya tsiya haka mala'iku na Allah subhanahu wataala a ko ina akwai su kuma hallo kowanne aikin su daban-daban kuma hallo ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to wannan in suka dauki ran mummuni a cikin zawatin aljanna za su sama busun huce wata gurufu ba ta mala'ikai ta mala'iko to he wannan mala'ikokin nan sun ce ma hazar ruh at-tayyib wannan ran kuma hallo tsarkakakke na wane ne su ringa tambaya a saman kan shi fa ya kulu he su ce fulan ibn fulan wane ne dan wane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yusammunahu bi ahsani asma'i he su kodi sunan shi mafi kyawawan sunayen da ake gaya mai a duniya kamar misali mutane suna mai sheda ne wane ya mutu ya ce ka wargiwa ta tafi sarkin kyauta ya ce wane akwai alheri to irin wa'annan laqab 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 innan da mutane suke gaya mai to duka ma sai su gaya mai ai wane ai mai kirkin nan ne mai sadakan nan ne mai gine-ginen nan ne mai waye wannan da mai sakin huskan nan ne mai kalmar tayyiba ne wa ghayra zalika annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hatta yantahu ila sama'id dunya har sai lokacin da suka kai zuwa ga sama ta duniya to a lokacin nan sai mala'ikun nan su nema a bude wannan sama ta duniya sama ta farko kenan fayuftah lahu sai a bude fayushayyi'uhu kullu man fis sama' yanzu su ma duka wanda suke sama ta duniya kahin su huce sama ta biyu to he sun yi rakiya muqarrabe he sun yi rakiya gawar tana gaba su su zo baya ai ka san haka ne tsarin tahiyya da gawa su bita at-tashyi za su sama ta biyu in suka je bakin sama ta biyu su dawo su su ma he sun yi rakiya har su je sama ta bakwai in suka je sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah subhanahu wa ta'ala he ce uktubu kitaba abdi fil illiyin a rubuta littafin shi a cikin illiyin daukakakku ɗan aljanna Allah sanya mu daga cikin shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratul mutaffifin kalla inna kitabal abrara lafi illiyin wama adara kama illiyun kitabum marku yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin su sai a rubuta shi a cikin illiyin wa'iduhu ila al-ard fi zashadihi to yanzu kuma hallo tunda an riga an rubuta an yi register an yi register cikin ayan aljanna yanzu sai Allah subhanahu wataala ce ku maida shi zuwa ga ƙasa ana maido me a maido me ran shi a cikin kabar yanzu sai a maido me ran shi a cikin kabar fa yatiyani malakani hallo ba ida ba mala'ika biyu sai su zo me kaman ruwaya ta farko da muka karanta can na tambaya kenan munkar wa nakir fa yajlisanihi sai su zama da shi fa yaqulani sai su ce man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu sai ba ya ce rabbi allah ubangiji na shine allah ya ba da amsa mummuni ne allah sa mu amsa fa yaqulani sai su sake cewa madinuka minene addininka fa yaqulu sai ya ce dini al-islam addini na musulunci fa yaqulani hallo he sake ce me ma hazar rajul allazi bu'isa fikum wane ne wannan wanda aka aika muku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ya ce huwa rasulullahi ma'aikin allah ne sallallahu alaihi wasallam ya samu fa yaqulu sai yaqulani sai su ce me wama yudrika wa sanar da kai wannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ya ce qara'tu kitaballahi, na karanta littafin Allah ne. Wa amantu bihi, nayi imani da shi. Wa saddaqtu, kuma hallo na gaskantar da shi. Anan ne ho malamai suke cewa duk wanda bai karanta alqur'ani akwai ta. Duk wanda bai karanta alqur'ani akwai ta. Allah ya sanya mu daga cikin ahlul qur'ani. Yana ce na karanta littafin Allah ne, kuma na yi imani da shi, na gaskanta shi. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tana karanta na yi imani kuma na gaskanta. Fayunadi munadin minas sama, sai wani mai kira daga sama yayi kira. An qad saddaqa abdi, bawa na yayi gaskiya. Fayunada akwan, sai ji kira daga sama. Ana bada labari a cikin ruwaye, Allah subhanahu wa ta'ala, bawa na yayi gaskiya. Fa afrishuhu min aljanna, kuma shinhuda daga cikin shinhuda aljanna. Allah ya bamu. Waftahu lahu baban ila aljanna, kubu ne mai koha ha aljanna, yana cikin kabarin. Wa yatihi rajulun, sai wani namiji ya zo mai husnul waje, da kyakkyawan huska. Husnul siyab, kayan nashi ma akwai kyawu. Tayyibur rih, gatraye yana kamshi. Fa yaqulu abshir billazi yasurruka, ina mai baka albishir, da abin da yake faranta ma rai. Haza yawmuka, wannan ai ranar ka ce wanda aka kasance aka ma alƙawarinta. Fa yaqulu, sai ya ce man anta, wane ne kai. Fa wajhuka alwajhul hasan, huskarka gata nan huska mai kyau. Yaji'u bil khair, daga an ganta huska ce wadda take zawwa da alheri. Fa yaqulu, sai mutumin nan ya ce ana amaluka, aini ne naka, aikinka ne dai. Aikinka ne as-salih, na kware. Fa yaqulu, sai wannan mutumin da yake cikin gabari sai ya ce shi ma yanzu ya riga kenan ya sani yana da tikita ta aljanna. Hankalin shi a kwance, ya fara jin daɗi. Sai ya ce rabbi aqimis sa'a, ya ubangiji a tada alkiyama. Shi wanda yake ciki, ku ne kuke ta kuka, shi daɗi yake ji. Ya ubangiji a tare iqama, ayi a kare kawai. Aqimis sa'a hatta arja ila ahli wa mali, har in je zuwa ga iyallaina da dukiyata. Wa innal, Allah sanya mu daga ciki wannan mumuni kenan, sai kafiri, Allah ya kare mu. Wa innal abdal kafir, shi kuma bawa kafiri, idza kana fi inqita'in min ad-dunya, idan yana halin hutar rai, yana huskantar lahira, to nazala ilaihi almalaika, malaiku he su zo min. Sudul wujuh, can na mummuni bidul wujuh, nan kuma huskokin nasu duhurudum. Wal iyazu billah, he su zamna kiri da kiri, yana ganin su suna ganin shi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake gani iya huta daga hankalin shi. Sannan he mala'ikan mutuwa ya zo, har ya zamna gindin kan shi, sai ya ce ya ayyatuhan nafsul habisa, a can kuma an ce ya ayyatuhan nafsul tayyiba, ya ke rai marasa kyau, abin zantsani. Ukhruji ila sahtin min Allah, ki huta zuwa ga hushin Allah. Wal iyazu billah, anan sai ta hutu, su huzgota a cikin ruwaya. Wan naziati garqa, fayantazi'unaha, yanzu fa yas'adunaha, yanzu su ma sai su kama hanya da ita zuwa ga sama. Ba sun huce ba, wa'insu gungu daga cikin mala'iku, sai wannan mala'ikun sai sun ce wannan huwa ran marasa kyawo, wannan iskan marasa kyawon huwa. Sai su ce ai mala'i, ai sai su ce fulan bin fulan, wani ne dan wani. Anan su kuma sai su kiraye shi da mafi munayen sunayen shi da ake kiran shi a duniya. Wani bai san mutane, wani akwai hasada, wani akwai kiyayya, wani akwai shan giya, wani akwai kaza, wani ina amfanin shi bai san ya kamata ba, saboda ka san shaidar mutane tana aiki, tana tasiri a mutuwar mutum. Wata ruwaya ingantatta an huce da gawa, Umar he yake cewa wajabat, aka sake hucewa da ita, yace wajabat, aka sake hucewa da wata wajabat. Sahabban da tabi'ai wanda basu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, he suke tambaya yaya ne ya Umar an huce da gawa ka ce aljanna ta wajabta, ce bu kuji wani lokacin da ake hucewa da ita mutane suna ta yabanta, suna ta yabanta, ce kenan aljanna ce ta wajabta, naji Annabi ne ya faɗa haka. Kuma aka huce da wata mutane suke tabata ta, mutane suke tabata ta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam halle yake ce wuta ta wajabta, wal iyazu billah. Nan shine ake son husnul ta'amul ma'an nas, kyautata mu'amala tare da mutane. Yesu ta kiran shi da sunayen shi marasa kyawu a duniya, har su kai zuwa ga sama ta duniya, sai su nema a bude wannan kofar sama ta duniya. To anan shi kuma ba a budewa, fala yuftah lahu, ba a bude me. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa, yana ba sahabbai wannan labarin, sai karanta musu wannan aya: innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzil mujrimin. Ba abude ma, a nema abude, a ce ba abudewa. La tufattah lahum abwabu as-sama'i, haka Allah ya ce a cikin suratul a'raf, fa yaqulu Allahu azza wa jalla, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hodi, sai ya ce ma he ce uktubu kitabu abdi fi sijin, can kuma an ce a rubuta shi a cikin illiyin, yanzu kuma hallo he a ce a rubuta shi a cikin sijin. Allah ya kare mu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin wannan surar, da suratul mutaffifin: kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wama adraka ma sijin kitabun marqum waylun yawma idhin lil mukazzibin. Can hallo amedo mai ranna shi, hallo mala'ika bi su zo me, su me wannan tambayan nan da suka ma irin wancan mummunin. Man rabbuka, bai sani ba, yace ha ha la adri. Ma dinuka, yace ha ha la adri. Man nabiyuka, yace ha ha la adri, ban sani ba. To fa yunadi munadi minas sama an qad kazzaba, wannan ya kare ta fa, fa afrishuhu minan nar, wannan ku bashi wajen shi a cikin wuta, wal iyazu billah, Allah ya kare mu, ku bashi wajen shi a cikin wuta. Waftahu lahu baban ila nar, ku bude mai kofar wuta. Fa yatiyanihi min harriha, shi wancan dan aljanna, kamshin aljanna ya ringa zo mai, kuma hannu yana ganin aljannan daga inda yake kiri da kiri, amma ikram fla Allah subhanahu wa ta'ala sun ya mu aljanna. Wannan shi kuma dan wuta, Allah ya kare mu daga ita, sai a bude mai kohohin wuta, sai zahin wutan wasmumiha yazo mai fi samumin wa hamim wa yadiqu alaihi alqabr, yanzu kuma hallo kabarin nashi sai ya mazu, hatta tahtalifu adla'u, hakka shi shiwon sirri rididdige suka kare, sai wani namiji yazo mai huska ba ta da kyawu, ba ya da kyawun gani, kamshi ma babu, he dai wari kada ya ishi mutum, Allah ya kare mu. Sai ya ce man anta, wane ne kai? Sai ya ce mi huskar wannan taka gata nan kuma hallo babu wani alheri tare da ita, ba wani alamu alheri he sharri. Sai ya ce fa yaqulu ana amaluka sayyi aw ana amaluka alhabis, ni ne aikin ka marasa kyawu. Fa yaqulu, sai mutumin na cikin kabari kafiri munafiki sai ya ce rabbi la tuqimus sa'a, ya ubangiji kadda ka tare kiyama, shi tahimi alheri, shi wancan yana ya ubangiji a tare kiyama, shi kuma wannan ya ubangiji kadda ku tare kiyama. To haka gawa ta kirki, kafin a kai ta cikin kabarin ma mutane suna ta kuka, shi kuma mutumin dadi ma yake shi. Shine wani malami yake cewa lokacin da ma'aifanka suka aiho ka, kana kuka ka zo duniya, kai kokari, to su kuma suna farin ciki, kai kana kuka kake shigowa duniya. Ha an jariri bai kuka ba, a ce kai wannan ba lafiya, an yaba kurma bane ba, kana kuka kake zuwa duniya, mutane kuma suna ta jin dadi, suna ta murna, Allah ya sauke ta lafiya. sai yace kai kokarin yin aiki lokacin da zaka mutu hallo he abin ya zama akasi kai kana jin dadi su kuma suna yin suna kuka Allah ya bamu kyakkyawan karshe kenan wannan hadisi ne ingantacce wanda Abu Dawud ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito Ibn Majah ya rawaito Imam Al-Albani ya ingantar da shi lokaci ayyo abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga azabar kabari Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan marganyan mu ya yalwata musu a cikin kabarin su Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'uzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك